sharuwa na tauna mata a sharuwa amma ba ruhiya ba a sharuwa dan Allah a sharuwa na tauna mata a sharuwa amma ba ruhiya ba eh inda rabana
Mata a shower.